من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarun albarka yini laraba daren alhamis wanda yau muna biyu ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1446 daidai da 7 ga watan 8 na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka Masjid Darul Qur'an dake daura da gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goji dake wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Akhta'ul Musallin kusakuran masallata na babban malami al-Allama al-Sheikh al-Hafiz Muhammad Siddiq al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba har yanzu dai mallam yana mana magana game da kusakurai da ake samu game da Juma'a yayi bayanai masu tsayin gaske kusakurai min biyo ta kan 21 wanda ka kusakurai ne wanda agalabiyar musulmi suke aiwatar da shi abin da ya shafi juma'a yau kuma za mu tashi aqba al-khutaba al-qawliya yau kuma wa'azin na manya ne na limaman juma'a ne so ne al-khutaba masu gabatar da kutubobi to kusakuran da ake samu wajen gabatar da kutubobi kusakurai na baki kusakurai na furuci kusakurai na kaulu na magana ana fahimta karatun yana shafin littafi na 122 wannan kuma shine darasin mu na 52 a littafi insha Allah malike cewa kuskure na daya game da masu gabatar da kutuba addu'a qabla su'udul minbar kuskure na farko shine addu'a kafin hawa minbari a ce an sunnanta ko liman ya sunnanta wa kansa wata addu'a ta musamman wanda yake gabatar da ita duk lokacin da zai hawa minbari kafin ya hawo to wannan mallam ya ce kuskure ne domin ba a samu magabata suna yi ba wa inda su'ud ko yayin hawa minbari as-su'ud shine taka matakala matakala yayin taka matakalan minbari ko aji neman iya furta wa ansu addu'o'i ko ansu zukirai ko ansu auradu to duka wannan mallaci ce iya cikin kusakurai da ake gabatarwa wa qabla salam ko yayi addu'a kafin ya gabatar da sallama wa mamu masallaci daga cikin haƙƙin mamu akan liman idan ya zo ranar juma'a kafin ya fara komai sai wa mamu sallama ana fahimta iya shigowa zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya zauna to a ce akwai wata addu'a da zai yi ko wani zikiri kafin yayi wa mamu sallama to shi ma mallam ya ce wannan kuskure ne wa ba'dahu ko bayan yayi sallama ana fahimta in kun kula da wannan unwanin da mallam ya kawo karkada wayin addu'ar shine kuskure a mata gu ko a mata lokaci ana fahimta duk addu'a mai lokaci ko mai gu to dole tana buƙatar nasi ana fahimtar wannan a ce daidai lokaci kaza ko rana kaza ko lokaci kaza ko agu kaza ana buƙatar a ce wani abu na addu'a to dole wanda ya faɗa ana buƙatar dalili a gunsa amma idan addu'a ce mutu na kan a sake to wannan kowane lokaci zaka yin addu'a amma kamata gu kamata lokaci to dole ana buƙatar ka kawo dalilin wannan lokacin ka kawo dalilin wannan gun da kace za yi to idan an fahimta wannan shine kuskuren da malai ke so ya nabbahar da mu kun ga duk wannan abin da ya faɗa suna da alaka da gu ne yace qabla su'udul minbar a fahimta kowa inda su'ud kowa qabla salam kowa ba'dahu duk suna da alaka da gu a ce dole akwai wata addu'a da za a yi kibantacciya a wannan gun ko a wannan lokacin to babu shakka ana buƙatar a ji dalili a gun wanda ya faɗi wannan yasa dukkan wata addu'a da shari'a ta mata lokaci ko gu to zaka ji akwai nasi wajen gabatar da ita yanzu ka dauka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da ake bayan kowace sallar farilla sau 33 akwai nasi karanta kul huwa kafa uku bayan sallar magriba ko bayan sallar asuba akwai dalili ana fahimta talbiya yayin gabatar da aikin haji akwai dalili labbaik allahumma labbaik akwai dalili kabar bari da ake yayin fita sallar idi akwai dalili ana fahimta duk ibada mai gu mai lokaci tana buƙatar dalili sai malik ya cewa yuraddidu ba'd al-a'imma azkaran wa ansu daga cikin malamai suna maimaita wa'ansu azkarai muktalifa inda su'udihim lil minbar lokacin da suke kokarin hawa minbari zaka ji suna fadar wa'ansu zikirai mabambanta juna bal inna minhum man yahfaz likulli daraja zikran aw wirda laha la yasluhu li ghayriha wa'ansu ma daga cikin limamai za su haddace kowace matakala akwai wuridi ko wani zikiri za a yi mata in ya taka matakala ta farko ya ce kaza in ya taka matakala ta biyu ya ce kaza wanda la yuslihu li ghayriha wanda bai dace a yi a wata matakalar ba wannan ba ana fahimta waya taqiduna anna man lam yaqra tilka al-adhkar har su kudire a ranzu cewa duk wanda bai karanta wannan azkar din ba inda su'udihi al-minbara a lokacin da zai hawo minbari la yuwafiqu fi khutbatihi to kutubarsa ba za ta dace ba bai dace cikin kutubarsa kuma duk wannan shine kusakuran da malai yake so ya fito mana da zufi a ce har in baka yi wannan zikiran ba na hawa minbari to lalle ilallah kutubarka ba ta dace ba bata yi ba wa hadha min aqdahi sai malai ce babu shakka in an yi kudiri irin wannan to babu shakka kuskure ne iz law salaha zalika wannan da ya tabbata ya inganta la sabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da an samu ingancin tabbatuwarsa daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko malami ce wala mai yurid zalika anhu sallallahu alaihi wasallam hakan bata faru a gushi ba taba hakaitawa ana fahimta ba taba hakaitawa ba cewa yana addu'a yayin hawa minbari ko kafin ya hawo ko bayan ya hawo ko kafin ya mutane sallama a ce akwai wani wuridi ko wani zikiri na musamman to ba taba hakaitawa manzon Allah yana wannan qala ibnu qayyim ibnu taymiya kai qala ibnu taymiya malam ibnu taymiya yake cewa du'a ul imami ba'da su'udihim lil minbar la asra lahu addu'ar da limamin juma'a yake yi bayan ya hawo minbari kafin ya fara khutba a ce akwai wata addu'a ta musamman da yake yi to wannan ba ta da asali a ji wa qala an-nawawi Yahya bin Sharaf Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa yakrahu fil kutuba umur an karhanta wa ansu al'amura da suke bayuwa cikin kutuba ibtada'a hal juhala wanda marasa ilimi suka afkar da ita suka farar da ita min ha daga ciki iltifatihim fil kutuba asaniya lokacin da za su hausi kutuba ta biyu su dinga waiwaye al iltifatu shine waiwaye waddiku ala darajal minbar fi su'udihi ko taka kafar minbari da jijjigawa da karfi yayin hawa minbari waddu'a idan ta ila su'udihi qabla an yajlisa ko addu'a wata ta musamman da za a yi lokacin daga kammala hawa minbari kafin mutun ya zauna to duka malam Imam an-Nawawi ya ce idan ka ga limami ya aikata irin wannan to babu shakka akwai karancin ilimi tare da shi maliki cewa wa rubbama tawahhamu annaha sa'atul ijaba wa hadha jahlu wa an suna dauka cewa wannan lokacin da suke wannan azkarai ko wuridai wa iya cikin lokacin da ake amsar addu'a shine waqtul ijaba ko sa'atul ijaba a ce duk wanda ya addu'a ko yi zikiri a wannan lokacin tabbas an karba masa to sai yake cewa hadha jahalun wannan babu shakka rahi sani ne kuskure na biyu tarku salam alal musallin inda su'udil minbara a ce liman ya kiwa masallata sallama iya zuwa ko ya hawo minbari ya fara innal hamdalillah in dai ba da kuskure ba ko mantuwa wannan kuskure ka'ida liman iya shigowa masallaci kafin a kira sallah kafin ya hawo minbari yayi wa jama'ar masallaci sallam ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana fahimta wannan shine ka'ida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rashin yi wa mamu wannan sallamar kuskure ne ba'dul khutaba wa ansu daga cikin malaman juma'a ko limaman juma'a idza sa'idul minbara idan suka hawo minbari la yulquna salama alal musallin ba sa yin sallama ga masallata wa hadha min qat'ihim wannan iya cikin kusakoran su iz kana sallallahu alaihi wa sallam idza sa'idal minbara sallama shi mai gida sallallahu alaihi wa sallam idan ya hawo minbari sallama yake an ce wa khairul huda kuma huda rasulillah mafi alkhairi shiriya ita ce shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an fahimta duk abin da yayi to kar ma ka tsaya ka tambaya kai kan ka tsaye addini ne kawai ana fahimta wannan shine ka'idar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yayi abu ko an yi abu a gaban sa bai hana ba ko ya faɗa ai abu da bakin sa to ya zama addini kar ma ka bata lokaci ka ci kana neman dalili ko ka sai kai kaji wata hikima hikima kawai ka aikata in nan gaba cin hikima ta bayyana gare ka fa lillahi alhamdu shikenan duk abin da ma'aikin Allah ya faɗa ko akai a gaban sa bai hana ba ko ya aikata da kansa ya zama addini ana fahimtar wannan to shi lokacin da zai hawo minbari to iyayewa masallata sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana fahimtar wannan sai malike cewa kuskure da uku tarkul hamd qabla al-khutba a ce liman ya hawo minbari kawai kafin ya bude da khutbatul haja ko ya higa cikin khutbar ya fara karanta khutba shi ma wannan kuskure a yanayin ko irin yanda manzo Allah ke gabatar da khutba to idan yaje da khutbatul haja yake fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to manzon Allah duk wani taro da zai ji duk wani abu da za a buƙace bayani to da wannan yake fara yasa laraba suka sa mata khutbatul haja duk wani abu da zai bude inda na jawabai ne to da wannan yake fara ana fahimta kuma in ka ji surun da ke cikin wannan din kai ma za ka fara da ita ana fahimtar wannan to liman a yake bude khutba da khutbatul haja kawai yake cikin khutba kai tsaye to malici shi ma wannan kuskure ne yaqta ba'd al-khutaba wa ansu daga cikin masu khutba suna samun kuskure fi khutbatihi fa yadkhulu fi mawdu'iha kawai sai shiga cikin mawdu'in khutbar duna zikr al-hamd wa ghairihi kafin ya fara ambaton Allah da gode masa da abin da ya kama da wannan wa hadha mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba koyarwar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fahimta qala ibn al-qayyim Malam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wa sallama yawmul juma'a khutbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake yinta a juma'a yahmadullah wa yasna alai iya godewa Allah kuma iya yabawa Allah dole yake fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh to dole yake fara ana fahimta wal kathir Malai ce da yawa zaka samu wa'ansu yattaraku albada'u bilhamd fi khutbatai al'idain zaka ga wa'ansu ba su bude khutbar su ta idi guda biyu na watan sallah lahiya da kuma azumi sai ga ba su bude khutbar su da innal hamdalillah din su wai zannan minhum an albada'u bitakbir haqqun fil khutbatain cewa wannan kudubobi guda biyu a fara da kabbara shine haƙi Allahu akbar Allahu akbar dai wa za ku ji wannan suke farawa indai kutubar idi ce to ita ma kutubar idi da kutubatul haja yake ba ana fahimtar wannan a fara da innal hamdalillah bayan ka gama kuma kai kabarorin da zakai amma budewa da kabara kuskure an bayin jannan zannan minhum an albada'u bitakbiri haqqun fil kutubatayn wa hadha wahamun wa kabah cewa an zaci wannan kutubobi da idi guda biyu farawa da kabara shine haƙƙin wannan kutuba to yake cewa wannan wahami ne wahami shine fahimtar kuskure a matsayin daidai ne wahami ka fahimci kuskure ka dauka daidai ne shine wahami idan ka doge kuma kuskuren ya bayyana baka gyara ba ya zama jahilci kuma ana fahimta idan kuma kai fatawa ko kai magana cikin ilimin addini ko baka sani ba to ne ya zama jahilun murakkab ya zama jahilci mai hawa-hawa ana fahimtar wannan shine la yadari wa la yadari annahu la yadari shi bai sani ba ko bai san bai sani din ba bai sani ba ko bai san bai sani ba Allah ya raba mu da wannan jahilci ana fahimta to sai malaka yake cewa wannan wahami ne kuma kuskure ne kuskure na hudu injimala qauluhum at-ta'ibu min az-zambi kamal la zambala qauluhum fadin su wa an su daga cikin limamai din idan sun hawo minbari sai su ce at-ta'ibu min az-zambi wanda ya tuba daga zunubi to kaman la zambalahu kamar ma wanda bai taba yin zunubin bare wannan wani yanki ne na wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ibu min az-zambi kamal la zambala duk wanda ya tuba daga zunubi to zunubin kamar ma bai yi shi ba kaga wannan kuma akwai fiqhu anan da yawa za ka ga jiwansu haka mutun ya bar laifi sama da shekara 5 ko kuma sai ga ana goranta masa da ba su bane mashayin wannan lai ko ba fada da ba su bane iskan gari to shi ubangijin da aka sabe shi ya ce in ka tuba to wannan zarbin kamar ma baka yi shi ba kamar ma baka yi shi ba hasali akwai ayar ma da take fadin cewa in tuban ka yi kyau to wancan zunubin da jiya sai Allah ya maida shi lada illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasana sai Allah ya maida mummunan jiya ya dawo kuma aikin lada ayi sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jinkai yasa ka daina aibata mutun akan laifi musamman in ya tuba ina ji na faɗi wata kissa anan ko a wani goma kamancin wannan lokacin annabi Musa alaihi salam sai aka samu fari ruwa ya tsaya ake ta neman roƙon ruwa ana neman Allah ya shayar da mutane ruwa to sai aka fita bayan gari aka yi sallar roƙon ruwa sai Allah bai bada ruwan ba sai Allah ya yi wa annabi Musa wahayi cewa ya Musa a cikin ku akwai wani mai sako na inji Allah bazan sako da ruwa na ba har sai ya tashi ya bar cikin ku amma in dai iya cikin ku to bazan yi ruwa ba inji Allah annabi Musa yayi jawabi wa mutane ya ce to jama'a ga sako daga Allah ya ce a cikin mu nan akwai wani mai zunubi ya san kansa har in bai tashi ya fice ba to Allah bazai yi ruwa ba saboda kuma mutumin nan kawai ya fice bar mu ya bamu mutumin nan ya tsaya koda zai ga wani ya fita ya ga ba wanda ya tashi yace in na tashi to ba ni ba har jikokin jikoki na bar musu magana ana fahimta sai sun kui da kansa kasa sai yace Allah na tuba Allah laifin nan da nake yi ma har kai wa annabinka wahayi ba za ka mana ruwa ba saboda shi to Allah na tuba na tsorace ka ya Allah ka yafe iya yin wannan tuban ko sai Allah ya saki ruwa daga sai annabi Musa yake cewa ya rab ya ubangiji ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wani ya tashi daga nan kuma Allah cikin mu nan ba wanda ya tashi ba wanda ya tashi kuma ga ruwa ya sauka sai Allah ya ce wa annabi Musa ya Musa shi wannan bawan da nace bazan yi ruwa ba saboda zurbin da yake to ya tuba shi yasa na saki sama ta muku ruwa sai yace Allah to ina so ka nuna mishi sai yace haba Musa
lokacin da yake zunubin ma ba nuna shi ba sai yanzu haka Allah faɗa annabi Musa yace lokacin da yake zunubin ma ba nuna shi ba kuma ba yadda ba zan nuna shi ai ba zai yi magana ta riga ta wuce to wannan shine mu'amalar Allah da bayinsa duk abin da ya wuce ya wuce haka Allah yake kuma Allah ba dan iya mana haka ba wanda zai haye a rayuwar nan in ba dan Allah iya mana wannan mu'amalar wallahi ba wanda zai haye amma yanzu kai mutum ka san ya tuba daga zunubi amma wata mas'ala tana hada ku da shi ka ji gori ku nan ba ku bane kaza kaza da yaushe kai kaza da yaushe ai kuma kaza kaza ne to har in Allah zai ma wannan kai ma mai magana ba za ka haye ba ba inda za ka yasa manzo yake cewa sallallahu alaihi wasallam man ta'addada hisabuhu faqad halaka duk wanda aka ce za a mai ɗaya bayan ɗaya wajen kidanyar laifinsa da hisabi yace ba wanda zai kai labari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kai labari saboda ka ya ƴan uwa mu kame bakin mu daga aibata mutane game da laifin da suke aikata ko mutum iya aikata laifin bai tuba ba to ba ce ka aibata shi ba ɗayan biyu ne in zaka iya masa nasiha ka masa nasiha in ba zaka iya masa ka masa addu'a amma aibata mutum dan iya laifi in kai wasa sai Allah ya jarabe ka da abin da ya banasa akwai wani bawan Allah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya jarabe kansa da shan giya ya sha giya ya zo a masa bulalaye in ya dan kwan biyu sake sha a zo a bulale shi wata rana sai wani ke cewa kai kai dai wannan Allah ba zai gafarta ba ka sharan nan ka sharan nan yau ma ka sha sai Allah ya yi wa manzon Allah wahayi waye zai shiga tsakanina da bawana har zai ce ba zan gafarta ba sai waye a ciki sai Allah ya ce manzo Allah ka fada wannan mai surutin shi wannan mai mun laifin na yafe masa shi kuma na ruguje aikin sa gaba daya sai mu ga inda ya gama kuma yasa bahaushe da yace ba a shiga tsakanin Allah da bawa gaske ne ba a shiga kai dai ka kyale bawa inda ya gan shiga yawa wannan shine Allah ya samu da shi malike cewa fadin su gabar wannan hadisi at-ta'ibu min az-zambi kamar la zambala wada'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ace shi ma wannan limaman juma'a ace duk lokacin da suka zo hawa minbari suna furta wannan to shi ma yace iya cikin ku saukaran da ba su tabbata ba ana fahimta duk kalaman daidai ne amma a musu gu ace dole sai a gun za a fada yini kuskura wa hadhihi al-kalimat yatafawwah biha al-khutaba fi khutabihim yace waɗannan kalmomi wasu daga cikin masu gabatar da kutuba suna furta su da bakunansu a cikin kutubobinsu bal min al-qawa'id al-asasiyya fi al-kutuba wasu ma suna sawa ya zamanto wata ka'ida zaunanniya a cikin kutuba inda hum awunsu wallati la yuslihu al-kutubatu illa biha wanda su ce kutuba ma bata inganta har in dai liman bai faɗi wannan ba to kaga wannan shine kuskura an fahimta qala ash-shakiri imam ash-shakiri yake cewa wa mawazibat wa mawazib wa mawazab wa mawazabatahum fi akhir al-khutbah al-ula da tabbatuwarsu da kafuwarsu a ƙarshen kutubarsu ta farko aidan kuma ala hadis akan wannan hadisi na at-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba lahu wanda ya tuba daga zunubi kamar ma wanda bai laifin ba ne inji Allah ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba roki Allah kuna sakankan cewa Allah zai amsa muku a ce dole ƙarshen kuɗuwar farko dole sai liman ya karanta wannan to malaki cewa an yi wa la shakka annahu jahal wa bid'a babu shakka wannan rashin sani ne kuma bid'a ce ana fahimta wanda ina kaucewa faɗin jahil jahilici to shi malam ya iya sai faɗa amma mu dal almajirai mutum bai sai faɗi wannan kalma ana fahimta sai dai kace rashin sani da kuma bid'a amma shi malami ne ya iya sai faɗi wannan musamman magana yake da limaman juma'a kai tsaye ana gane ya ko qal ad-dardi ad-dardiru min al-bid'a al-madhmum min al-bid'ati al-madhmuma iya cikin bid'a wanda take a bar kyama ce ana zarginta an yaqulu al-khatibu al-jahul fi akhir al-khutbah al-ula ace a samu wani mai gabatar da khutba wanda bashi da sani a ƙarshen kutubarsa ta farko yace udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba sanan sai ya zauna a ce ƙarshen kutubarsa ta farko sai ya faɗi wannan sanan ya zauna to ya ce wannan bid'a ce mazmuma ka tabbatar da cewa wannan iya cikin tsarin kutubar ka kullun to wannan bid'a ce wanda tana cikin bid'a wanda ake zargin ta a shari'a kuskure na biyar qauluhum aw kama qala a ce liman iya kutuba duk hadisin da ya kawo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kutuba sai ya ce auka maqala to shi ma ya sabarwa da kansa wannan ko kowane hadisi ya fadi wannan to shi ma iya cikin kusaukurai wa hadhihi alkalima yaluku biha alkutuba wannan kalma wa ansu daga cikin malamai masu gabatar da kutuba suna nannace mata wajen furtata inda ne hayatul kutubatul ula a yayin da suke gabatar da kutuba ta farko wa inda zikiru ba'dul ahadith ko lokacin da suke ambatar wa ansu hadisai walau kana yalfuzu alwaridu sabit da a ce furtata ya tabbata kuma ya inganta to wa haza min farati taqlidihim to babu shakka wannan iya cikin sakacin su da kuma taqlid kwaikwayo mara dalili shine taqlid dama akwai almuhaka wa taqlid almuhaka kamar babban mutum ya ga wani iya abu kawai ya kai ya cafa yana yi ba tare da ya san dalili ko ya tabbace shi ba taqlid kuma shine kamar abin da yaro yake yaro karami idan yaro ya ga malamin sa iya sa hula a karkacin yazo sai ya gwada shine taqlid ko ya ga baban sa iya wani abu in ya fito waje sai ya gwada haka baba yake yi wannan shine taqlid kenan wanda yaro iya dauke wannan a kwalwarsa yasa da malaman yara da kai uba mai yara ku yi a hankali yaro iya da shallow brain duk abin da ya gani a wani lokacin daukewa zai ya haddace kuma ya zauna a kwalwarsa ana fahimta yasa wannan gabace sosai game da gwamnati ko malamai masu makarantu private to yara kanana a san irin malaman da za a tura musu dan domin duk abin da malami yi karka cewa yaro komai to kallonka da yake kai mudubi ne a gonsa mudubi ne shi duk abin da ya gani kai kawai daidai ne shi bashi da tamizi bai san me daidai me ba daidai ba a wannan gabar iya da kyau a dinga kula da yaro wajen furta magana wani ko ya ji ubansa iya kundima a cire in ya fito waje sai ya ji baba ne yake yi ko ya ji uwarsa tana kundima a cire sai ya fito waje dama an ce alwaladu mir'atul libaiti shi yaro mudubin gidansu ne yasa malaman psychology haka ilmin nafsu tarbawi idan sun ga yaro sai su a sesin din sa a waje da gidansu in sun ga yarinya budurwa an za su aure ta to tun kafin san me a gidan nasu su ganin halayyar dabi'unta he nuna musu me ake yi a gidansu saboda kula da yara iya da matukar muhimmanci ana fahimta to yake cewa wannan taqlid ne kwaikwayo ne mara dalili kawai Imam Shakir yake cewa wa mawazabatuhum fi akhir al-khutbati al-ula aidan kafuwarsu da tabbatuwarsu a ƙarshen kutubar farko ta Juma'a ba'd al-hadisi bayan hadisi ala lafzihi ala lafza bayan sun kawo hadisi da lafazinsa sannan sai su ce kuma auka maqala ko kamar yanda yake ana fahimta su dawwamar da kansu game da wannan auka maqala to malai ce babu shakka wannan kuskure ne tabbatuwa akan wannan lafuzan na hadisi a kowane hadisi ka kawo kace auka maqala to malai ya ce iya cikin kusakware da wa'ansu daga cikin masu kurba suke karantawa sai yake cewa jahalun rahin sani ne wa taqalid mazmum kuma iya cikin taqalidi kwaikwayo abin zargi amma idza shakka amma har idan liman yayi shakka yayi kokonto au ishtabaha alaihi lafzul hadis ko lafazin hadisin ya samu yayi kama da ya an samu kamanceceniya da hadisin da ya fada da wani hadisi daban to anan ya halatta ce auka maqala in iya shakka kenan ko iya kokonto ya san dai hadisin akwai wani lafazi makamancin wannan to a daidai gun malaman hadisi suka ce ya halatta kace auka maqala alaihi salatu wassalam in ma wannan da ka fada ba shi bane to ko kamar yadda manzon Allah ya fada shine manufar auka maqala ne amma in dai babu shakka babu kokonto to fadar auka maqala din a kowane hadisi ko kowace fatara ta magana to iya cikin kusakure da malai ce wa an su daga cikin masu ilqa'il kutuba suna yi malai ce in haka ne to fala ba'as to babu laifi in an samu shakka ko kokonto fahimtu kuskure na shida qira'atu suratul ikhlas bainal khutbatayn a ce liman ya abin nan ya tabbatarwa kansa sai ya karanta suratul ikhlas tsakanin kutubar farko da ta biyu idan yayi kutubar farko ya dawo ya zauna ce sai ya karanta kul huwallahu ahad zuwa karshe kafin yayi kutuba ta biyu ya dora wa kansa wannan wurdin dole sai yayi wannan to shi ma kuskure ne kun karanta kul huwallahu daidai ne lada ne tana cikin surorin tauhidi ma to amma kamata gude shari'a bata mata ba shine kuskura mali ce kathirun min al khutaba yaqra'una surata al ikhlasi thalathan dewa daga cikin masu gabatar da kutuba suna karanta suratul ikhlasi qul huwallahu ahad sau uku aw yaksuruna du'a ko suna yawanta addu'a wa dhikr asna'a julusihim bainal khutubatayn ko wa ansu zikirai zaman su tsakanin kutubar farko da ta biyu wa huwa min al aqda'il munkara sai mali ce wannan kusakwari ne abin kiyama ana ganewa ai ko yanzu a ga wasu daga liman ya zauna sai ga an daga hannu to a galabiya kirdado ne ake yi wa'ansu kuma kawai sun ga ana yi ne suke yi ana fahimta sun ga ana yi ne suke yi wa'ansu suna ganin ana yi suke amma ba dalili shine taqalidi ko kuma kirdado inji malam Bahaushe ana fahimtar wannan akwai hadisin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil juma'a la sa'a ainin juma'a daga alfijir zuwa faduwar rana akwai wani lokaci la yuwafiquha abdun muslim ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin in ya roƙon Allah face Allah ya masa masa a juma'a ne to shine malamai suke takirdatu wani lokaci ne wa'ansu ce wannan wa'ansu ce wannan to wa'ansu kace tsakanin kudubar farko da ta biyu ne yasa za ga wa'ansu na ta daga hannun addu'a bayan an sako da kudubar farko kafin a koma ta biyu amma akwai wani malami da yake ce masa Abu Ubaida ya jingina magana har zuwa ga Imam An-Nawawi yake cewa akwai aqwal na malamai sama da qauli 40 akan wani lokaci ne a yinin juma'a ake so a dace da yawan addu'a sun yi ta bincike wannan malami yace kaza ne wannan malami yace lokaci kaza ne wannan malami yace lokaci kaza ne sai da aka samu aqwal sun kai 40 amma duk abin da maganar ta zo ta rairaye aka samu natija duk sun yarda magana mafi rinjaye shine bayan sallar al'asr kafin faduwar rana to duk a galabiya maganar ta karkata ga wannan lokacin bayan al'asr kafin rana ta fada yake kokari ko a gida ko a kasuwa ko a hanya ko a gona to bakinka ya dinga ambaton Allah a lokacin ka dinga azkara ko istighfari ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai kaza to in aka dace to shikenan kaga anan bawa maki iyayen mu malamai musamman wanda suke da bin mazhaba ko dariqa ta Sha'amatu Tijani kaga suna akwai azkar na juma'a ko shehi akwai wardin juma'a da ake to bawa maki wannan hadisin ake so a dabbaga ku an fahimta akwai wardin juma'a wanda bayan la'asar ana yi har kuma sai an kira magriba ana yi kaga kaulin malamin firin jaye to wannan lokacin shine lokacin da manzon Allah yace in ka dace da roƙon Allah Allah zai amsa ma Allah ya samu dace to amma zancin tsakanin kudubar farko da ta biyu to shi ma kirjado ne amma babu nassi da ya tabbatar da wannan to shine ma yake cewa wannan iya cikin kusakurai al-munkara wanda suke abin kiyama was-sawab huwa sukut yace abin da yafi daidai shine shiru zaka yi kawai ille mun yi sako daga kutuba ta farko kafin ya koma ta biyu abinda ake bukata daga liman din har ma mun shiru ake bukata ku shine as-sukut wa huwa sunnatu sabita an annabi sallallahu alaihi wasallam yin shiru a wannan gabar shine sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an jabir bin samura daga sahabi jabir bin samura radiyallahu anhu qala ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqtubu yawmul jumu'a qa'iman yace ido na ya nuna min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kutuba a ranar juma'a a tsaye summa yaqudu qa'ada la yatakallam sannan sai ya zauna bayan ya kammala kutuban farko sai ya zauna shine qa'ada din dan wani zama takeicecce amma kuma la yatakallam baya magana haka Jabir bin Samura yace ya ga manzon Allah yana yi kuma sahabi ne ya shahadata sallar juma'a da manzon Allah sau da dama yace manzo Allah iya tsaye iya kutuba idan yayi gama kudubar farko zai zauna dan ka'ada haka zama takeicecce amma a wannan zaman baya magana la ya takalla baya cewa komai inji sahabi sun me yakumu sannan sai meki fa yakutubu sai kudubar ta biyu kenan fahimtu
kuskure na bakwai khulul khutba as-saniya min adh-dhikr wal-wa'z ace kudubar liman ta biyu tawo funta da gargadi da wa'azi ace kuduba ta biyu ba gargadi ba wa'azi kawai sai ba da labari to wannan ku sakure ne ba daidai bane a matsayinka na katib liman mai gabatar da kutubar juma'a to duk abin da yake da alaka a addininci a wannan yinin a inda kake area da kake to shi zaka yi wa mutane bayani ko ka dauko wani mawdu'i da ga al'umma suna sakaci wajen aiwatar da shi ko sakaci wajen aikata shi sai ga musu kulba kansu ana fahimta ko in lokacin kaka ne ai magana kan zakka ko in kasuwanci ya kaure a dinga magana kan kasuwancin da ya halatta ko riba da sauransu ana fahimta duk wannan iya cikin mawdu'ul khutab wanda kuma talimamai su dinga mai da hankalinsu akan wannan to malai ce a ce kuduba ta bi kawai ba ambaton Allah ba wa'azi ba nusarwa haka kawai za a tashi a miƙi a dinga kawo wasu labarai labarin daji na yanzu to malai ya ce wannan kuskure ne iya cikin ku sakure da wa'ansu daga cikin masu kurba suke gabatarwa malai ke cewa istahabba kathiru min al-khutaba khalu al-khutbatu thaniya min adh-dhikr wal-wa'z wa'ansu makaman sun mustahabbantar da kutuba ta bi kawai zaka jita ba tsaya ba hadisi tsagoro ba ambaton Allah ba wa'azi waj'alaha mukhlasan aw khatima aw maqsura ala du'a wa'ansu sai takaita kutubar kai addu'a za a dinga yi ana fahimta kawai daga ya sako daga kutuban farko kutuba ta bi kawai addu'a za a dinga yi ko ya bada wani labari ko abin da ya kama da wannan to shi ma wannan ba daidai bane yanda kudubar farko ake so ka ja aya ka ja hadisi ka tsoratar ka wa'azantar to ita ma kuduba ta biyu ake so ka ja hadisi da ayoyi ka tsoratar ka wa'azantar in yaso da kashe sai ayi addu'a fahimtu qala shakiri imamu shakiri yake cewa wa tasmiyatul kutubatu saniya bi kutubatin na'd bid'a ace mata kutubatun na'd wai wata kutuba me wata kama daban kamar ba kutuba bace a ambace ta da wannan suna yace bid'a ne waj'alaha ariya min alwa'd walirshad kaiso tsaraita kutuba ta biyun ba wa'azi ba nusarwa haka kawai zallanta take wattazkir ba ambaton Allah ba tunatarwa wattargibi wattarhib ba kudaitarwa ba tsoratarwa wal amru wan nahy ace ba umarni ba harawa ace kutuba ta wofinta daga wannan ba wannan a cikin ta to sai yace bid'atun wannan ya zama bid'a wal kutubatu an-nabawi laysa kadhalika kutubar manzon Allah ba irin wannan yake dama an ce shi manzon Allah idan ya hawo minbari ihimar ra'ayni ko ihimar ra'aynahu idan ya hawo minbari sai ya ga idanunsa sun yi ja musamman in iya yi wa mutane wa'azi iya tsoratar da su Allah sai ga fiskarsa ta canja haka yake sallallahu alaihi wasallam ana fahimta idan ya hawo minbari to kamar su canja wa take domin sakon Allah yake karanta wa mutane sakon Allah yake karanta wa mutane so gane ga abinda ubangiji yake so ga abinda Allah baya so in sun yi sakaci wajen gabatar da wajibi yayi musu wa'azi ya ja hankalin su in kuma sun wuce gona da iri wajen aikata wani kuskure nan ma yayi musu gargadi ya musu wa'azi kaga yake amma da yawan ka dauko kudubobin da yake gabatar zai ga sun hufunta daga wannan sai ga wata wani ma sai ce zamu je gunda za a yi caji ko ba haka yake jaba ayi goyi wani masallacin caji zamu ci ko dai ai an yi abu kaza yau zamu je mu ji mallam wani me zai ce a wannan ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane shi yasa Imamu Ahmad dan Hanbali yake cewa dukkan wani malami da zai zauna ya fadi sakon Allah ya fadi sakon manzon Allah to shi malamin nan inji Imamu Ahmad dan Hanbali ce ka sani ka kara sani kai wakilin Allah da manzon sa ne an bai fi magana kai wakilin Allah da manzon sa wani lokacin za ku ji wa'ansu daga cikin iyaye limamai ko in zafin yayi yawa ko wani abu da yake kama da baciyar sai ga mutun ya fita daga control sai ga wata kalma mai kama da zagi zagi mata yi cikin gurba wannan kuma ba daidai bane ba daidai bane a jiya ina zammanin a wajen tafsirin mu na jiya a can na kawo wata kadiya cewa annabi Hud alaihi salam lokacin da yayi wa mutanansa wa'azi
an gane ko yace Allah ya ce ku bauta masa in baku bauta masa ina tsorace muku azaba za ta same ku iska ci kalu ajitana li ta'jikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin yanzu hudi ka zo domin ka karkatar da mu li ta'afikana shine ka karkatar da mu an alihatina akan abubuwan da muke bauta musu to fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin har in dai da gaske ne ka mana ka zo da abin da ka mana alƙawari ba ka ce Allah zai mana azaba ba to ka zo da azaba wannan ba galisi bane ba ai ba a mutunta maganar sa ba to amma da yake magana ce ta ilimi da fidana da Allah yake bi annabawa sai ce innamal ilmu indallahi sanin lokacin da azabar za ta zo iyagun alabawu ne yake kaga da kai ne yake kama fara ga can annabi hudin dai da annabi nu a cikin suratul a'raf lokacin da suke yiwa mutanen su wa'azi sai al'ummar annabi nuhu suka ce nuhu kai inna lanaraka fi dhalalin mubin suka bude ido saka annabi nuhu suka ce kai nuhu kai kan batacce ne muna ganin ka cikin bata mabayyane annabin Allah ba farkon manzo wani wanda bai san ma ina zai je daga ina yake ba ya bude baki ce masa batacce dan Allah in wasu malaman namu ne a yanzu ya zaka ji tsakaninmu ga Allah amma sai ya ce ya kaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin abin da yake kenan ya ku mutane na da kuke ce min ni batacce ne a ba zan canbata a tattare da ni ni dai kawai manzo ne daga Allah zuwa gare ku abin da ya faɗa musu kenan kuma uballighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun abid ko wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamu shi ma annabi hudu suka ce masa haka inna lanaraka fi sabahatin wa inna lanazunnuka min alkadibin suka ce hudu kai muna ganin ka akwai safaha hankalinka bai cika ba kudi ba wata kalma mala mara kyau marar musaltuwa muna kai muna ganin ka kamar hankalinka bai cika ba kai muna zaton ma kai makareci ne ma sai ya ce ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane abinda kuke jingina min na hankali na ya tawaya to ba haka nake ba ni manzon Allah ne zuwa gare ku to masu da'awa su dinga bibiyar irin wannan su gani sage yanda ake tizgunawa annabawa akai su bango amma ku ji abinda za su mayar magana ci mai laushi yasa annabi Musa ya ce fir'auna idan ka je ga fir'auna Musa fa qul lahu qawlan layyina ka faɗa masa magana mai taushi la Allah ya tazakara wa yakasha akwai war koyewa azanta ko ji tsoron Allah ku duba manzon Allah an ce masa kahin an ce masa sahir an ce masa majnun an ce masa boka an ce masa matsafi an ce masa hankalinsa bai cika ba duk amma ba taba jin manzon Allah ya furta wata kalma da ta yi kama da ɓaci rai waje mai da martani ba yasa wanda suka san shi suka ce layan taqimu ala nafsihi manzon Allah bai taba mai da martani dan ka masa wani abu bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam duk cutarwar da zaka masa inda shi ne wallahi ko kallanka ba zai yi ba domin zuciyarsa ta fita kowa tsarki sira ingantacciya ta nuna cewa tun iya dan shekara 12 kai 20 ba mala'ika jibril Allah ya aika shi ya zo ya kawo manzon Allah bayan sun fita bayan garin makka ya kama shi ya farde kirjinsa ya fito da zuciyarsa ya yanka ta ya samu ruwan zamzam ya wanke zuciya ya wanke ta tas ya maida zuciyar ya mayar kirji manzon Allah ya rufe ya tashi da Yesu a garin makka akai wa yasa wa an su magana cikin magana wa an su malaman suka ce to tunda haka ne to ruwan zamzam ya fi kowa da ruwan daraja a duniya kai suka ce har ruwan alkausara ma ruwan zamzam ya bi shi wasan dalilin su suka ce da da wani ruwan da yafi zamzam to da shi za a wanke zuciyar manzon Allah amma tunda aka wanke zuciyar manzon Allah da zamzam to wallahi ba ruwan da bi ko ruwan aljanna bai kai shi ba kuma ni ma na yadda ko ba haka bane ni ma na yadda da ra'ayin su wallahi dan Allah baya yi wa manzansa wani abin da yake akwai wani a saman san daraja babu shi duk abin da Allah zai wa manzansa to karshen daraja yake lura shi wa innaka la ala khuluqin azim haka Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan to wannan shine irin abin da ya kamata mu fahimta. Manzon Allah ya je Taif iya wa'azi, aka jefe shi, aka fasa mai goshi, aka kabiya masa hakuri. Wallahi tallahi idan manzon Allah ya ce Allah yau ina so ka kifar da duniya, wallahi sai kifar da ita. Amma sai ya ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, waɗannan mutanen da suka jefe ni, ya Allah ka shiryar da su, ba sani ko waye ba, da sun sani ba za su yi min haka ba. Haka yake musu addu'a. To lalle ilallah masu da'awa a dinga rage zafi, a dinga ɗaukan, a dinga kwaikwayin halin manya, musamman in kana zaune a kujera ko kana kan minbari. Siffarka da kamarka to ba taka ba ji ta addini ce. Amma a kasuwar kake ko a gonarka sai ku yi ta dambe da mutane, wannan ka je ka yi ta yin kayanka. Amma in dai kawo minbari ka tuna maganar Imam Ahmad dan Hanbal, kai wakilin Allah da manzon Allah. Allah ba ya zagi, manzon Allah ba ya zagi. Manzon Allah ba ya gori, Allah ba ya gori. Allah ba ya fadanci, manzon Allah ba ya fadanci. To kar ka zama lamfada. Kana karatu kana fadanci, wannan ba daidai ba ne. Ba wani abu a duniya da Allah zai wani daraja bayan annabta kamar ilimin addini babu shi. Yasa malamai idan sun rike darajarsu, wallahi ba wani wanda ba zai rusuna musu a duniya babu shi. Kowaye in sun san darajar da Allah ya musu rike ta, to kowaye a duniya sai ya zo gare su. Domin su baiwarsu da kyautarsu ba ta ƙarewa, ba ta da tenuwa, ba ta ƙarewa, kuma har lahira za a ji da ita. Kuma yau ba za ka jan ci a Allah sarki da wancan tsohon malami ne, ana faɗa, amma wancan tsohon mai kuɗi ne, ko wancan tsohon mai mulki ne, wancan tsohon gwamna ne, wancan tsohon sanata ne, wancan tsohon waye, to ana faɗa. Amma ka ce wancan Allah sarki an ji an sace mai karatun sola, yan faci da makami sun sace karatun, sun sace tilawan, ba za a yi ba. Yadda ka tafi da lahira ka yi da kayarka kawai, ko ba a gadonta duk masifar ya'yanka za su barka da talawar kadi da za ka tafi lahira. Ba wanda zai gada ko su muni ɗaya, wallahi in za ku nema ma ku je ku nema. Ana fahimtar wannan? To wannan shine ka'idar ta addini. Wannan kadai ya isa ya nuna ma bambancin ilimin addini akan kowane ilimi, akan dukkan rayuwar duniyar. Yasa wani malamin mu yake ba mu labari cewa ko yake kar mu tsawaita, a cewa ana debate ne tsakanin mai mulki da mai dukiya da mai ilimi, sai kowa iya ganin kamar yafi kowa. Da yake kusan duniyar Allah ya ɗora ajiyar ta kan mutane guda uku nan, da masu mulki da masu dukiya da malamai. Duk mu a ƙarƙashin amanar mu Allah ya ba su, mai mulki, mai ilimi, mai dukiya, to Allah ya ba da amana duniya a hannunsu. In duniya ta gyara akwai sa hannunsu, in duniya ta ɓaci akwai sa hannunsu. Ana fahimta? Sai suka yi mijin suka ce to mu tafi wani garin da ba a san mu ba, da mai kuɗi da mai ilimi da mai mulki, suka bar garin su suka tafi can. To suna zuwa wani gari suka ji arahin sa an yi laifi, ana bincike ko a kama su, musamman an ga baki, a kama su ana kama su a kai su sijin, aka kulle su a kurwa duka ukun, ba wanda ya san su a garin. Sai malamin ya ce to ina dabara, mai kuɗi yaya, kai mai mulki yaya, mai dabarar kowa ya tsaya yake ce. Sai an ji a faɗa wani a nemi wani, ce wannan ba ta lokaci ne. Ya ce to ni ina da wata dabara, zan fara karatu ina tilawan Qur'ani, amma idan an zo an ce waye mai karatu nan kar ku nuna ni cikin ku biyun nan, a ce ɗaya ne yake ya kama karatun Qur'ani iya rera karatu can, aka buɗe waye mai karatun nan ne, ya ka ce wancan ne, ya ka nuna honorable, aka ji ji ne, ya ka ci da fita. Sai ya ci gaba da karatun, ya canja wata murya, ana kai waye mai karatun nan ne, sai ya nuna mai kuɗi, ya ji gashi nan, ya ka ce mun kai ma fita can. Sai kama da kansa kuma yake yi, da aka zo kai ma fito ku tafi yake nan sallame. Kaga ji kada ya fita su gaba daya, wannan hikaya ce kuma tana da abin nan. An fahimta? To wannan shine malaki ke cewa ina ne muke ne, na zan tsawaita bayani ko yawa da kuɗuba ta fice daga wa'azi ko tunatarwa. Don ita wannan bidi'a ce, kuma abu ne wanda ba daidai bane. Imam Shakir yake cewa a tambaye ta da kudubatu na'at bid'a wa ja'alaha ariya an al wa'azi wal irshadi wat tadhkir wat targhib wat tarhib wal amr wan nahy bid'a. A cikin a ce kuduba gaba ɗaya ba wannan, ba wa'azi, ba irshadi, ba tadhkiri, ba targhibi, ba tarhibi, ba amr, ba nahyu. Yace wannan kuduba ba kuduba bace, ko labari yake ba. Wal kutub annabawi ya laysa kadhalik sai shi kudubar annabi Muhammadu ba irin wannan yake shi wa'azi yake tunatarwa yake umarni yake da kyakkyawa hani yake da mummuna an fahimta kuskure ne takwas al mubalaga fi awsafi salati kaiwa kololuwa da wuce gona da iri wajen ambaton masu mulki akan minbari ana bayyana wannan bawazin na manyan mutane ne goye hakuri mu makaranta wa miki a ce koi a ji kamar za a sa a bude wata aya a sa wani a cikin kutuba ba daidai bane wannan ba laifi bane in wani yayi abin alkhairi a fara wani yayi abin alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi koi a tsaye da magana haka amma ai dama ya saba yi yayi kaza ya saba yi ne a gu kaza annan ba daidai bane membarin kutuba ya fi karfin wannan a matsayinsa daidai ne idan mutum ya abin alkhairi a ci masa addu'a wani ya abin alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi fakat a wuce kawai amma tsawaita magana akan mutum akan minbari ba daidai bane musamman mai mulki ko mai dukiya wahiya min ashiya allati sannaha al-umara wannan wasu daga cikin masu mulki ne suka sunanta wannan dama iya cikin dasisa da yahudawa suka zo da ita wajen sanya malamai a karkashin masu mulki sarki ko gwamna ko wani chairman dan local government zai iya cire liman ya nada wani wannan kuma kuskure ne amma shi liman ana son a bashi al'ummar da yake shugabanta su ne masu iya nada shi ko su cire shi bisa dalilai na shari'a ana fahimta amma yau aka ce sarki ko gwamna ne yake da iko nada liman ko cirewa to dole dan fatar zai nada ba idan ya nada kai ba za ka taba yin abin da za a ga kamar baka bayan sa ko ya wani laifi ka zo kana masa wa'azi to iya cikin da sisi da Yahudawa irin wannan walam takun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan bai kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahadil khulafa ar-rashidin hakan bai kasance a lokacin khulafa ar-rashidin ba wa min al-khutaba daga cikin masu khutuba man yarfa as-salatin wal muluk akwai mai daga darajar masu mulki da masu dukiya li darajatul uluhiyya wasu ma ba su daraja kamar ta Allahntaka qala an-nawawi imam an-nawawi yace yakrahu fil khutba umurun ibtada ahli juhala an karhanta cikin khutba irin al'amura da wa'ansu marasa ilimi suka fari shi minha daga ciki al-mujazafa fi awsafi salati wuce gona da iri wajen siffanta masu mulki fi du'a a cikin addu'a wajen yi masa addu'a a wuce gona da iri wa amma aslul du'a lis-sultan amma aslun addu'a ga shi mai mulki ana fahimta asalud du'a li sultani faqad zakkara sahibul madhhab akwai wani mai littafi al madhhab ya ambaci aka wa ghairihi annahu makruh ace koi kullun din juma'a sai an ambaci sunan wani an masa addu'a akan minbari to ko shugaban ne ma wannan makruhin abu ne shari'a ta kiyamaci wannan wal aqyar ko an zaba kun mutane a gari sai ce annahu la ba'sa bihi idza lam yakun fihi mujazafa fi wasfihi wala na'u zalika yace amma babu laifi idan siffantawar bata wuce gona da iri ba ko wan saka a wata wani yayi abin kirki ko wani shugaba ko wani mai kudi a dan masa addu'a wannan ba matsala ba ce amma a ce kullun dimun da'iman duk hudubarka sai ka ambaci wani mai girma gwamna mai girma waye sarki waye mai daraja waye wannan ba daidai bane a ce kullun sai an yi wannan iya zama munkar iya zama abin da shari'a ta kiyamace shi ana fahimta Allah ta'ala ya taimake mu. Allah ya mana albarka. Allah ya ganar da mu gaskiya ba mu iko minta. Mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah. To ai kana mu lokaci ne ko mu karasa? Mu karasa ko? To mu karasa na taran ko? Rafa'u sauti bi kalimatit tauhid. Daga cikin kusakuran da wa'ansu daga cikin masu kutuba suke aikatawa shine daga sauti yayin furta kalmar tauhidi. Wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam. Da daga sauti matakar daga sauti lokacin da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarfa akathiru min al-khutaba asawatahu bitauhid wa an so daga cikin masu khutuba idan an zo kalmar tauhidi a cikin khutuba sai kaje sun ƙara volume sun daga murya su sosai wa kalimatu la ilaha illa Allah ko kalimatu la ilaha illa Allah aw qawluhu wahaduhu ko liman yace wahaduhu ma'ana ku kadaita Allah da babban murya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yawa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam
da murya mafi daukaka wazalika li rafi aswatil musallin hakan su ma masallatan yi su daga sautin su kuma idan sun ji kana yi su ma za su yi kuma gaskiya bane idan ka zo wannan kalmomin kana daga sauti matukar daga su ma za su kwaikwaye ka su yi bi qaulihim la ilaha illallah sai ka ji su ma sun ce la ilaha illallah da kaddam sauti madaukaki au alaihi salatu wassalam ko su faɗi wannan da sauti madaukaki to yace wa haza la yatanasab ma'a adabil insan to wannan baya dacewa domin ita kutuba an mata ladabi a saurare ta manzon Allah yace kutuba insan ake zaka iya faɗar la ilaha illallah a zuciya in an ambaci manzon Allah zaka iya masa salati a zuci amma ba ka daga sauti ba ana fahimta wannan kuma gabobin yana magana ne zaka ce ayo salati ma san ce kai rayuwa annabi Muhammad a'a ba haka yake ne ba an gane ko manzon ku ya daukan kafa yawa shi duk abinda ya saba ma wa kaida ko aka mai lokaci da goda siffa zan maimaita zan kara maimaita iya bukatar dalili amma kofa abu da take ka shafe rayuwar ka ma duka kana yawa manzon Allah salati ko kana faɗan la ilaha illallah duk daidai ne wannan amma karka masa gu karka masa lokaci sai da dalili ana fahimtar wannan wannan shine abinda malai yake so mu fahimta duk wannan bayanin da yake yi amma duk abin da yake kawa idan baka masa taqayidi ba mutlaqan to abu ne mai kyau har ma wani sahabi yake cewa ya rasulullah zan sanya ma salati a cikin rayuwata dai bisa uku rayuwata yace in ka so yace zan sanya ma salati rabin rayuwata gaba ɗaya duk salati ga nace in ka so kai haka yace kai manzon Allah zan iya sanya rayuwata duk kai ma salati nace in ka so kai haka fa zalika aula sallallahu alaihi wasallam yasa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi to kar ma ka tsaya ka ce Allah yi min kaza karka min kaza wallahi kar ka tsaya ka fara kai dai zauna yi masa salati kar ka ce Allah yi min karka ce Allah karka shi zai yi ma Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu ga lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici da mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ya Allah ta'ala ka nuna mana alkhairi cikin zuriyar ya Allah duk wanda yake da yara wanda suka saki hanya Allah ka dada su hanya Allah ka shirya mana zuriyar mazan mu da mata Allah ka shirya mu Allah ka tabbatar da mu tafarki kamar yadda muna addu'a marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya duk wani mai fama da jinya a gida ko asibiti Allah ka bashi lafiya Allah ya saka fara yake Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ya kara mana ruwa mai yawa mai alkhairi Allah ka mana arziki da samun damuna da kaka mai albarka wannan kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ya kawo mana ƙarshen sa lafiya Allah ta'ala mun tuba Allah ta'ala mun yi nadama abinda muka yi Allah ka yafe mana ya Allah Allah in ba kai ba ba mai iya canje wannan al'amarin Allah sai kai kai kadai kake da iko akan wannan kowa ya kadaita Allah ya wanke zuciya sai fada Allah wannan Allah shi kadai yake da iko canje al'amarin duk wata dabara ta kare an yi zanga zanga yanzu na ji ana cewa za a yi national prayer ko to dama idan aka yi ma da yayi amma wannan ihun bai amfani sa bai da wani amfani hebar nama na ga wata jarida an ba kare take ba ta ce wannan zanga zangar da aka yi an kai mutun ya kai wajen 60 da wani me amfani wannan an ce kashe rai daya na mumini ya fi sauki kwara ka rushe ka ba kan kashe rai mumini guda daya haka manzo Allah to me ribar wannan an kashe mutane bila adadi an barnatar da dukiya an kona dukiya an sace an yi asara kuma duk abin da ake ce ana so ko dai ba a ce za a yi ma a yi ƙaryar ma a ce za a yi ba fara ba ko ba haka bane ko an fara a yi ƙaryar ma a ce ku yi hakuri za a yi wallahi ba fara ba ihun ka banza ko kai ba shi da wani amfani in za ku yi hankalta ko hankalta ba abin da yafi karfin Allah mu tsarkake zuciyar mu da ba Allah kawai a yi ta'addu'a ana fada wa Allah Allah tun da ya karye Fir'auna da addu'a wallahi ba shekin da ya fi karfin addu'a ba shi ana fahimta tun da Fir'auna annabi Musa ya yi addu'a Allah ya karya shi ba wanda ya fi karfin addu'a ba shi duk jabirancin mutum
sai dai kai ikhlasi ka fada wa Allah ka gama kawai yasa mallam Umar sanin fage Allah ya saka mai da alkhairi yake ce abin da yake ba mu shawara kasan nan tamu mu dauka mu miƙa wa Allah ita kuma karka sake tattaunawa cewa ya za a kai shiru kamar wa Allah ka yi saka in dai kai addu'a kai shiru kawai Allah shi ya san inda gyaran zai zo wannan shine magana kawai mu musulmai ne ba gida dawa bane duk mun yanda azzalume ne suna zalunci amma sun fi karfin mu ya zame da su su suke da bindiga su suke da kurkuku su suke da kudi su suke da makami ba mu da komai wani wukar yanka ka zama babu a gidansa suna da bindiga suna da buruhi suna da tear gas yanzu ni Allah ya san da ni da aka harba tear gas ranan na shaka ai in ban yafi ba sai Allah ya bi mun kanu ni ba zanga zanga ne ba ni ba wani abu nace ba amma tear gas har gida na wallahi tear gas da yara da ana ta ihu ana tare daga wanda ya jawo wannan kuma Allah ya zata gama shi to mallam mallam liman ma ga ya ci anje ba daya to ganin me amfanin wannan to ban ci ai zanga zanga bari ba ruwa na to ka gani wanda bai jibi bai gani ba anje ba mai tiya ga wata da ciki wani da ulsa wani da yunwa wani da asma kuna neman ku kashe mutane da tiya ga Allah ta'ala ya samu dace to mu yi addu'a kawai mu yi addu'a mu istighfari shine maganin wannan bala'i Allah ya samu dace Allah ya dade mu cikin hankalin mu so kuma in za su gyaro Allah ka san za su gyaro Allah ka gyara su in kuma ba za su gyaro ba ya Allah duk inda kai wani azzalimi a tarihi Allah kai su gonka aje su Allah ka sa su a kurkukun ka rufe su ya Allah a jefa mu kullun a cikin teku a rasa shi ko ba gaskiya bane Allah ka canja mana su da wanda su ba alkhairi Allah ka ji kan mu Allah ka sa mu dace wanda ya sasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya bukatunsa da namu yan kasuwar mu wanda suke bin mu a ko ina masu kaunar mu Allah ta'ala ya musu albarka a kasuwancin su akwai daya daga cikin mu abotan wannan majalisi ko da awar mu kwanaki sati biyu ya danyi rashin lafiya to muna masa don Allah ya saka fara ce kuma Allah ya inganta kasuwancin sa da rayuwar sa da mu duka akwai yan kasuwan da suke barin kasuwa su zo wajen wannan karatuttukan to muna masa don Allah ya musu albarka a kasuwar su Allah ya sanya musu albarka a cikin su da sauran rayuwar su da mu duka duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da kowa gida lafiya abinda ake samu na alkhairi a irin wannan go Allah ka sa da raba mu a ciki Allah ka raba mu da rushewar aiki Allah ka sa mu fukarfin shi dan Allah ka mana tattalin aikin mu zuwa ga kiyama Allahumma rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ga mallam Umar ya zo da wata duguwar